ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا 82 الشيوان الكتابي من البركة زاد المستقنم يو ترى قوتا المحرم رانا تاسو أكينا شكرا تدبو ليلة دريهولو دا 40 تقص هجرية wanda ya ce da 24 ga watan jun shekara ta 2026 miladiya. Zamu dora kan inda muka tsaya a karatun mu na wannan littafi mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Affan ko garin kai kan Najeriya. Dan kuwa za su iya tuna muna kitabu sala babu salati tatawwa, kuma zamu tashi yau akan as-sunanu ar-ratiba. Muna bayani akan salloli na nafila da irin yadda ake yin su. Satin da ya wuce mun yi magana akan sallar tarawih, yau kuma za mu yi magana akan sunnoni ratibai da kuma sunnoni waɗanda ba ratibai ba. Idan an ce as-sunanur ratiba ko as-sunanur rawatib, ana nufin sallolin nafila da suke makale da sallolin farilla. Sallolin nafila da suke makale da sallolin farilla, wanda za mu zo mu yi bayani waɗanne ne. Akwai sallolin nafila amma ba a makale suke da sallolin farilla. Yanzu za mu yi magana ne akan wanda suke makale a jikin sallolin farilla. Na ɗaya ya ce raka'ata ne kabla zuhri, raka'a biyu kafin azhar, wa raka'ata ne ba'daha, raka'a biyu bayan azhar, wa raka'ata ne ba'da al-maghrib, raka'a biyu bayan sallar magriba, yanzu kenan da muka yi sallah, wa raka'ata ne ba'da al-isha, da raka'a biyu bayan sallar isha, wa raka'ata ne qabla al-fajr, da raka'a biyu kafin asubahi, kafin sallar asubahi. Ku irga ku gani guda nawa ne? Raka'ata ne qabla zuhri biyu, raka'ata ne ba'daha hudu, raka'ata ne ba'da al-maghribi shida, raka'ata ne ba'da al-isha takwas, raka'ata ne qabla al-fajr goma. Waɗannan rakawai guda goma su ne ake buƙatar musulmi kullum inda ya yi sallar farilla to ya yi su. Za kuma ku ji falalarsu. In dai ka yi farilla to ya kamata ka yi waɗannan rakawai guda goma a tare da farillolin. Kun ga kowace da za a faɗe ta sai aka faɗe ta tana makale da sallar farilla. Wannan rakawai ne guda goma. Dalilinsu shine hadisin Abdullahi ɗan Umar yace ni na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na kiyaye na kuma riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wasu rakawai guda goma kullum. Ashra raka'atin yace raka'atan da zuhri, raka'atani ba'daha kullu, raka'atani ba'da al-maghribi fi baitihi. Annabi yana raka'a biyu bayan magriba amma a gidansa. Wannan shine za ku ga wasu malaman fiqh a cikin littattafansu suna bayani akan nafilar ratibi ta bayan magariba ga wanda yake komawa gida ya yi ta a gida saboda an samu annabi yana yin ta a gida ba wai dan yin ta a masallaci ne halatta ba a'a kai ma ka raye wannan sunna in dai mai komawa gida ne kai kai magariba ka koma gida to yi raka'o'in nan guda biyu bayan magariba a gida don annabi yana yin sa a gida barakatani ba'da al-isha takwas barakatani qabla al-fajr goma yace wannan lokaci na kafin asubahi kanat sa'atan la yudkhalu fiha ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathatni habsatu bidhalik lokaci ne da ba gundi isa shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tabiyar annabi a halinsa sallallahu alaihi wasallam kafin asubahi kafin ya shiga sallar asubahi ba a zuwa wajen sa ko iyalinsa lokaci ne da aka bar wa Allah yake ganawa da ubangiji yayi kiyamul laili ya gaji yana dan zikiri kafin aika da kamacin sala to wannan ba a shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba bako da yake zuwa masa alaihi salatu wassalam wannan hadisin Imam Bukhari ne ya rawaito shi daga Abdullahi dan Umar kenan kun ga wannan sunnoni na waɗannan nafilfili ratibai a wannan riwaya suna da asali ne da tushe daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai malam yace wa huma akaduha me wa huma akaduha wa huma الضمير يرجع الى ركعتا الفجر waɗannan rak'ata ne fajr guda biyu su ne kuma duk sallolin nan su na nafila su suka biyo su karfi rak'ata ne fajr duk nafila da mutum zai yi kafin farilla ko bayan farilla to ba ta kai rak'ata ne fajr ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la yad'uha hadaran wala safara annabi baya barin yin rak'ata ne fajr ko yana tafiya ko kuma in ya tafi yayi tafiya ko yana gida ka san idan an yi tafiya a waɗannan nafilfili duk da muka ambata annabi baya yin su a tafiya kawai abinda aka ruwaito kamar yadda Ibn Taymiyyah yace yana yin hutun sannan yana yin rak'ata ne fajr amma duk wannan kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu bayan kaza duk inda sunan sa musafir yana kan tafiya baya yi me yasa Abdullahi dan Umar yake cewa to idan har zan zo ne sallar nafila dai tafiya to na cika farillan ni da aka ce farilla ma an rage ta mai da ita biyu to me ya kai ni na zuwa na ƙara wasu nafilfili kuma kafin farilla ko bayan farilla wannan shine fikin me hikimar takhfif saukakawa al'umma duk wanda yake tafiya as-safaru qit'atun min al-adab wani yanki ne na azab akwai wahala a cikin tafiya akwai gajiya a cikin tafiya to amma ita wannan rakatan al-fajr dirinci annabi baya barinta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sune raka'o'in da aka ce kada mutum ya kuskure ba su asara ce babba barin rakatan al-fajr an sunnanta yin su a sauki kar a tsawaita ba a tsawaita rakatan al-fajr ba a dogon sura a cikin rakatan al-fajr yasa aka ruwaito wata riwaya ake cewa dai daga cikin mata annabi ko Aisha ne take cewa tashi ni ban sani ba kamar ma Fatiha ma yana karanta ta gaba ɗaya kuwa in ya zo yi rakata da fajr nan da ne ya gama kamar ma ba ya karanta Fatiha duka to amma dai ba a ce ba ya karanta Fatiha ba saboda ba a yi sallah ba Fatiha amma ana so a nuna mana saurin da yake ya gaba ta ke sa wasu kawai suka ce su abinda ake karanta surun da ake karanta a rakata da fajr Fatiha ne kawai kana ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahu akbar kai ku to amma an samu wata riwaya da aka ce manzo Allah yana karanta Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a rak'a ta farko Fatiha da kul huwallahu ahad a rak'a ta biyu duka dai kaga surori ne ga jejjeru ba a ainihin tsawaita sannan kuma an sunnanta idan mutum yayi rak'a ta al-fajr to ya danki shingida haka da bangaren sa da dama kana gama rak'a ta al-fajr sai ka danyi haka me hikima aka ce ai manzo Allah ya kwana yana sallah shi kullun sai ya kiyamul layl ni ne da kai Allahu a'lam shi kullun sai ya sallar dare kullun daka yana cikin gajiya ya ji dai a tsaye kuma kun ji jiya a karatun shekarun da wannan satin da yake kun ji irin sallar da yake yi ta dare nauyin ta da tsawon ta da tsawon ku yin tasira daka in yi rakata alfajir kafin a kira shi a ce a zo a tare sallah sai dan haka to shine malamai suka ce tunda annabi idan yayi rakata alfajir ne yana da kishin gidawa musamman wanda yayi ta a gida to idan raya sunan shi ma ka dan jefa hannun naka ka dan kishin gidan haka imma a masallaci ne ka san samu space sai kai haka saboda raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman Ibn Taymiyyah ya ce wanda yayi sallar dare a cikin ku Ibn Taymiyyah ya ce wanda yayi sallar dare a cikin ku kenan wanda bai yi sallar dare ba bai da wannan gajiya da haka ba sai yayi ba amma wanda ya san ya sallar dare to sai yayi wannan saboda annabi ma ya sallar dare ne yake ina fata ana fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hikimar da zai nuna mana na muhimmancin rakata al-fajr a tafiya an zubar da sallolin nafila ba a yi amma Allah ya ta baya barinta baya barinta an ce da ka rasa to wanda ka rasa iyalanka gaba daya ka rasa duniyar ka da iyalanka gaba daya to rakata al-fajr kenan jama'a wannan shine aqallur rawatib aqallu ratib mafi karancin nafilfili ratibai da suke makale da sallolin farilla guda 10 ne to amma malamai suka ce a wata riwaya mutum yayi hudu kafin azhar hudu kafin azhar hudu bayan azhar a duk cikin salloli kuma na farilla ba sallar da take jan nafila mai yawa a tattare da ita irin sallar azhar ana so a zo ta kafin lokaci ayi raka'a hudu ana so kuma bayan an yi azhar kuma a ƙara raka'a ka zo ita kadai ta ja raka'a takwas to sai kuma ka hada da wancan lissafi wannan shi ma riwaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa 40 ba'daha qurima al-nar kaji dalilin yin raka'a hudu kafin azhar nafila raka'a hudu bayan azhar nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi imam Ahmad da Abu Dawud da imam Tirmidhi da Nasa'i yace duk wanda ya kiyaye raka'a hudu na nafila kafin azhar raka'a hudu na nafila bayan azhar sai Allah ya haramta shi ga wutar jahannama zan maimaita man hafaza ala 40 qabla az-zuhri wa 40 ba'daha hurima 'ala an-nar wanda ya kiyaye kaji an ce ya kiyaye yadda goma yana yi yana inda ya samu dama sai yayi raka'a hudu kafin azhar sai yayi raka'a bayan azhar Allah ya haramta dangantakarsa daga wutar jahannama dama me ake nema ne me ake nema jama'a aljanna duk wanda aka haramta shi daga wuta ya shiga ka duba wata gara basa dan haka duk wanda Allah ya bashi dama ya samu lokaci yana iya zuwa azhar kafin lokaci yayi wannan amfani da shi kuma ba zai ci ma komai ba mu kan irin yanzu ma mutum zai zo ma yayi biyu ma ya ta danna danna waya ba na raka'a takwas ba lokacin da ya danna waya kafin a tashi sallah ai raka'a takwas amma ya bar sunna to shi yasa ahlus sunna ya fi kowa more wa sunna saboda yana dabbaka ta yana aikata kuma yan uwana ahlus sunna shine mai kokarin kamanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata to wanda duk wani abu ya wuce masa na waɗannan salloli rawatib guda 10 da muka faɗa ko guda 14 mun hada da waɗancan to ya halatta ya rama su kenan yanzu hukunci na gaba ashe ya halatta a rama rawatib ana iya rama sallar nafila da ta kubuce maka a cikin waɗannan guda 10 da na ambata idan kana so ka samu wannan falala din saboda an samu zan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya ratibin sa na azhar na filfilin da yake yi na bayan azhar wata ran yayi baki bai samu daman yi ba suka shagaltar da shi akai ta tattaunawa kurun bayan yayi la'asar sai aka ga ya tashi yana rama waɗannan raka'o'i na bayan azhar kamar da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito riwayar Ummu Salama tace ba ka ce kar ai nafila bayan azhar ba bayan la'asar ba inji wa Ummu Salama ya naga kana nafila bayan la'asar yace nafilfili na ne ratibaina ne da na saba ina yin su bayan azhar baki suka shagaltar da ni banje ba yanzu nake rama su ji himma aliya ha himma aliya masu kokari kenan nafilan ma sai an rama ba wanda in an zo yin ta ma ana cikin damuwa ana ga me yasa ma shari'a ta ce a je ai wannan ba a'a to haka kuma mu'minai masu tsoron Allah suna kokarin kamanta wannan bayan wannan wata rana shi da sahabbansa shi annabi kenan suka yi tafiya kudin sai suka makara gaba ki ɗayan su ba su yi asubahi akan lokaci ba wallahi mana akai ta bacci ba a farka ba sai zafin rana ce da ta fito zafin rana ta buge su sai duk suka tashi annabi ya makara sahabbai sun makara duk aka tashi gari ya waye rana ta buge su ina maganar shafa'i da wutar ina maganar rak'atan al-fajr bai ba wata daga cikin tafiye-tafiyen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi yace ba za mu bar rak'atan al-fajr ba sai nayi rak'a biyu na kafin asuba yayi su malamai suka ce yanzu wannan zakata ne fajr da yayi a wannan lokaci bayan rana ta fito lokacin su ne a rama su yayi rama su yayi sannan sai ya umarci lada yace zo ka tayar mana da sallah yi mana iqama kenan bayan an makara din kafin a tayar da sallah sai da manzon Allah ya raka tayar fajr sabai suna kallo su ma suka yi tayi sai ya ce wa ladan a kimi sallah tayar mana da sallah aka tayar da sallah aka yi sallar asubahi wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi riwayar Abi Qatada Allah ya ji kansa da rahama to kaga ashe ana iya rama rawatib har ma sai da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daman mutum zai iya sallar ratibinsa da ta kubuce masa kafin alfajr annabi yace kwarai kuwa sosai ma za a iya rama ratibi da ta kubuce wa mutum riwayar Imam Ahmad da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ya inganta akan haka bayan wannan dangane da nafilfili ana iya rama witri ma ba wai sai wannan ratibi ba ana iya rama wutri wutri shi ma ya shigo raka daya kafin bayan isha'i da ake kamar yadda Sheikh Taqiyuddin hafizahullah rahimahullah ta'ala ya tabbata kuma akwai ma hadisi manzo Allah ya ce man nama an salatin aw nasiha wasu malamai suka ce yo kai ai duk wata nafila ma tarati bin nan duka gaba ɗaya ma a iya nama rama su ai annabi ya faɗa hadisi cewa wanda yi bacci bai yi wata sallah ba aw nasiha ko ya manta sallar da yi ba ko bacci bai yi ba ko ya manta bai yi ba falyusalliha idza zakaraha ya sallaci wannan sallah idan ya tuna fa inna dhalika waqtuha wannan shine lokacin ta suka ce da annabi yace salatin din ya ware sai fadalla ko wace sallah fiqihun anan shine ko wace sallah duk wanda yayi bacci bai yi ta ba ko ya manta ta da ta fadalla da ta nafila ha to ya halatta ya sallace ta idan ya tuna suka ce wannan shine dalilin da yasa manzon Allah yana farkawa daga baccin asubahi da har rana ce ta tashi shi ha kawai sai ya rakata ne fajr saboda hadisin man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakar ya sallace ta idan ya ainihin wato ya tuna bayan wannan wasu malamai suka ce su sallolin nan waɗanda ba race bai ba guda 20 ne sallolin da ake so musulmi yayi wanda ba race bai ba waɗannan race bai mun gama da su to akwai wasu nafilfilin kuma waɗanda su wato ba race bai ba ne as-sunanu ghairur rawatib kenan sallolin nafilfili ba race bai ba ka san wannan ratibi Abdullahi dan Umar ne ya ce ni na haddace lalle wutan guda goma dillin sai annabi yana yin su to waɗannan da za a faɗa kuma wani lokacin yana yi wani lokacin kuma baya yi to waɗanne ne waɗannan guda 20 waɗanne ne waɗannan guda 20 na ɗaya raka'a hudu kafin azhar kun ga mun sha da hudu kamar cikin 20 arba'un qabla az-zuhri arba'un ba'da az-zuhri azhar kadai ta ja 8 hudu kafin azhar hudu bayan azhar wa arba'un qabla al-asr raka'a hudu kafin sallar al-asr ana so kafin al-asr in mutun yazo masallaci yayi raka'a hudu na nafila wannan nafila ne amma ba ratibi ba ba ratiban nafila ba nawa kenan 12 12 wa arba'un ba'da al-maghrib da raka'a hudu bayan magriba kaga a can an ce maka raka'a biyu bayan magriba yanzu kuma wannan riwaya ta ce ana iya raka'a hudu bayan magriba nawa kenan 16 wa arba'un ba'da al-isha'i da raka'a hudu wato bayan isha'i anan bayan isha'i ba maganar shafa'i da wutri yake ba yanzu nan ana yin wata raka'a ce guda hudu mai zaman kanta in kana so ka kula da wannan ya zama nawa to in wata raka'a kana ma kana iya buga wannan katin shi kuma hudu kafin azhar hudu bayan azhar hudu kafin al-asr hudu bayan magriba hudu bayan isha shine 20 hudu sau biyar nawa to wannan shi ma wani simfi ne na sallar nafila da ya halatta kuma ya tabbata a sunna mutum ya ainihin wato rinka yi lokaci bayan lokaci sannan kuma akwai wata riwayar ita wadda ta zo an halatta yin nafila raka'a biyu kafin magariba riwaya ta zo sahihiya riwayar Imam Muslim cewa idan an kira magariba sahabbai suna zuwa masallaci da wuri kafin magariba ana kiran magariba sai su tashi su ta rigengeniya kowa yana neman fila saboda ba a yin sallah ba sutura ya sa sutura a ta a matsayin sutura sai su yi raka a biyu kafin magariba sai riwaya ta ce shi dai shi annabi bai yi ta ba ba ga yayi ba amma sunna ce ta kaririya ya ga sun yi bai hana su ba. To kaga in ka samu wannan ƙare, duk randa ka zo magariba kafin magariba sai kai raka'a biyu kafin a tare sallar magariba, shi ma dai wannan nafila ce wato mai zaman kanta. Shi ne abinda malam ya ce wa man fatahu shay'un minha sunna lahu qada'u. An gama wannan ko? To bari mu tsallaka wani gida. Wa salatul layli afdalu min salatin nahar. To idan an hade sallolin nafilfili gaba daya, na kar ku manta gaba daya karatun mu yau muna magana ne akan salloli na nafilfili da musulmi ya kamata ya rinka yi a rayuwarsa. To idan ka hade kuma sallolin dare su ne suka fi sallolin rana falala. Shine wa salatul layli afdalu min salati ha ainihin wato annahar. Wannan riwayar Imam Muslim wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan bayani. Afdalu salati ba'da al-fariida salatul layli, mafi falalan sallah bayan farilla, hadisi Imam Muslim riwayar Imam Abu Hurairah, shine yin sallah cikin dare. Yan uwana musulmi, wanda Allah ya masa arziki, wanda Allah ya bashi dama, wanda Allah ya bashi lokaci, wanda Allah ya bashi iko, yayi kokari ya tarbiyantar da kansa da yin kiyamul layli. Iya abinda zan iya cewa ban tsawaita ma ba akan kiyamul kiyamul layli. Malamai suna cewa duk wanda ya lazimci yin kiyamul layli zai shiga wuta. Abdullahi dan Umar wata rana yace yayi mafarki. Alayi a kiyama, an tashi kiyama ana ta jefa mutane wuta jahannama. Yace sai da naga jahannaman nan na ganta kamar wata rijiya ne, fafakakkiyar rijiya mai faɗi. Bakinta wakace ce, cikinta a ƙuntace ga wuta. Alayi ana ta jefa mutane. In an zo wannan a jefa shi, wannan sai mala'iku su kai shi aljanna, wannan a jefa shi, wannan sai a ce kai shi aljanna, wannan a jefa shi. Yace an zo dabdani kafin a ƙara so kaina kawai yana barka daga bacci. Ai bai tsaya ko ina bai tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasul kaji kaji abin da ya faru. Manzon Allah sai ya ce shi ni'mar rajul Abdullah, ma dalla da mutum Abdullah, ma dalla da wannan yaro matashi Abdullah. Law kana yusalli min al-layli, ina ma da yana sallar dare, ina ma da kana kiyamul layli. Malamai suka yi turu, suka yi sharhi, suka yi bayani me annabi yake nufi da wannan. Yana nuna cewa ashe sallar dare tana hana mutum ya shiga jahannama. Zaka mu daure mu yi hakuri. Rayuwa gajeriya ce, ba ta da tsawo, guntuwa ce. Wallahi ba za ka gane ba ta da tsawo sai ka gama cin rayuwar ka, tattara shekarunka, kai da kanka za ka rinka yankawa kanka tikitin mutuwa da kanka. Ba da kanka za ka ce kai ka san kaɗan ne ya saura maka. Na gaya muku da Ramadan ɗan nan wanda cijo mai furfura muna gaisawa da shi, na ce ya gajiya ya ƙoƙari, ya ce alhamdulillah ana ta lallabawa, kuma ladani ne yana kiran sallah. Na ce yanzu yadda kake na kana iya zuwa? Ya ce ai mana alhamdulillah ba sallar da ba ni nake kiran ta ba. Ya ce Allah ya tsare min kafa na, Allah kuma ya tsare min harshe na, Allah ya tsare min ido na. Ya ce amma malam fa ina gaya maka ni yanzu jiran mutuwa nake, wallahi haka gaya min. Na ce dama ana jiran mutuwa? Ya ce eh, ba ma jira wai ta muminin imani. Ya ce a shekaru na kawai sun gaya min ko in shirya, wallahi zan tafi yau gobe. Na ce me yasa? Ya ce duk garin nan ba su ana. Na biyu ya ce duk wadda ka ga na fita garin nan ina yawo, wallahi kanina ne. Ya ce to ni ko me na yawa? Allah Allah ya banda haka, ai na san dole in tafi. Ya ce na yi ta raka gawawwaki ana binnewa da wanda ba su kai ni ba, da wanda suka fi ni, da wanda suka yi kaza. Ya ce ni kawai na san ina ƙarƙashin jarrabawa Allah ne. Wallahi ina ganin tsohon nan a ido na yau. Bayan Ramadan ana gama sallah, ba a jima ba kawai, zazzabi ya kama shi kafin a kai shi asibiti. Ya ce gagarin ku ya mutu ya ta. Wallahi malam shitari, malam takaice maka shi wannan mutumin saboda tsabar ya haƙura da duniya da iyalinsa da matarsa, gabaɗe shin kuda sama a sauran kofar gidansa ina irin ita burman nan da ake sayarwa yanzu mai kamar kaci fa ita burman wala ita yace iyalansa su sai masa su aje masa anan anan yake kwana anan yake yi da lokaci yayi uku zai yi alwala in ta sallarsa a zaure kofar gida ba ma a cikin gida ba yace gida ai sai yara ya gama hada kayansa ya fara fitowa kenan ba wallahi malam yaje ya kira sallah a gama sallah ya rufe masallaci ya nadi taburma aikin kenan kar ka manta shi wannan ba sheikh bane ba babban malami bane mai qur'ani da hadisi ba wani attajiri ne mai kuɗi da Allah ya bashi ba bai da komai bai da komai so duniya da kuke ganinta wallahi a cike take da yaudar mai hankalin cikin mu shi ke gane ta da haka kullum yau muka wannan ranar da kake da ita yanzu ita ce ranarka wallahi gobe ba ta kaba ce in baka yarda ba kuma ka jira saboda haka kawai mu yi ibada kawai za mu iya kawai za mu ina da lafiya yanzu zan yi zan tashi ne sallar dare kawai gobe ba in ba ni da hali ba zan iya ba in ba ni da lafiya ba zan yi amma magana zan jinkirta sai nayi kaza sai nayi kaza wani bawan Allah aka ce yalla bai ana dan karatu a masallaci har da dan halatta ya ce kai da Allah sai ya taya tuna wallahi ya ce yana jira sai ya ritaya aiki zai rinka zuwa masallaci so biyar kuma zai rinka zuwa karatu wallahi haka in mutu bai ritaya akwai masu wannan tunanin za su tare su dawo wajen Allah in sun yi ritaya la ilaha illallah sallar dare ita ce afdalun nawafilil mutlaqa musamman kuma a ƙarshen dare me yasa sallar dare ta zama tana da falala kuma a ƙarshen dare saboda akwai abubuwan da suke haduwa a cikinta irin abin da babu a sauran salloli akwai hudurul qalb duk wanda ya tashi cikin dare to zuciyarsa a halacce take komai ya zubar da shi ba komai ba hayaniya ba ruɗu ba komai yayi bacci ya tashi zuciyarsa kawai tana sauraron me yake in kata shawagil duk wani shagali babu ba fita kasuwa ba zuwa gona ba baki ba wani mai talla ba wani abu sam sannan wa waqtul nuzulil ilahi shine lokacin da Allah yake saukowa daga inda yake zo wannan saman ta ƙarshe ta farko ai kaga kuwa dole a fifita sallar dare akan sauran salloli tunda Allah ne yake saukowa daga saman bakwai ya dawo wannan sama a wannan lokaci za Allah ya faɗa a hadisin nuzul yace babu wani dare guda ɗaya sai Allah ya sauko idan sulusul laylil akhir ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya zo sai Allah ya sauko daga sama sauko wanda ta dace da shi yana cewa ina mai addu'a ya amsa masa yace wannan sama'ud duniya din wannan sama ta duniyar nan ina mai istighfari in yafe masa ina mai neman afuwa in masa afuwa ina mai neman rangwame in masa yace wa zalika fi kulli layla annabi yace wannan abin yana faruwa duk dare yau din nan sai Allah yayi gobe zai ji bi zai gata zai kana kwance kana bacci to wanda yayi ya saita wannan yana mika wa Allah bukatunsa yana da bukatar zuwa wajen boka zai ji wai tsoron wani kai da kake tare da Allah kullum ƙarshen dare su taba ka mun sha mamaki kai da zaka hadu da Allah an jima kadan wallahi haka annabi yace sama'id duniya wannan sama yace wa zalika fi kulli layla kawai abin da ake nema kai imani ka yadda a lokacin da kake yin abin ka ji cewa eh lallai abin da annabi ya faɗa haka ne gaskiya ne with confidence ma Allah ya taso yana kira kana kwance hal min da'in ina ne addu'a wallahi haka annabi yace wallahi hal min mustaghfirin fa aghfir la ina me istighfari in yafe masa ina me tuba in yafe masa ina me nema in bashi to shine waqtul nuzulil ilahi wannan yana daga cikin dalilin da Allah ya fifita sallolin nafilfili na dare halalarsu sama da sallar rana. Wannan hadisi ne, hadisi ne ingantacce, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi, riwayat Abu Huraira, cewa Allah yana saukowa wannan sama kullun dare, yana faɗin wannan. Kuma wannan hadisi yana nuna mana ashe lalle Allah a sama yake, aqida ke Allah yana sama. Aina Allah fi sama wa ilmuhu fi kulli makan wa huwa fi kulli makanin bi ilmi wa fawqa al-arsh fi as-sama'i bi dhatihi, da zatinsa kuma yana sama a saman al-arsh. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya a amintum man fi as-sama'i an yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fi as-sama'i an yursila 'alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir. Allah yana sama, wannan ita ce aqida ta ahlus sunna, aqidar musulmin gurai. Shi yasa annabi yace kullu sai ya sako kuma ya koma. Ya yake sako Allah ba mu sani ba. Ta kaka ba a yi mana bayani ba. Da an yi bayani da zamu yi bayani. Da ka me ake bukata? Imani da yadda. Ka ci moriyar wannan lokaci. Kai addu'a ka roki Allah, wallahi Allah zai amsa maka. Jama'a duk wanda yake son aljanna ya rike dare. Duk mai so ya shiga aljanna to ya rinka kiyamul layli, yayi tauhidi kuma ya rinka kiyamul layli, insha Allah sai ya shiga aljanna. Wannan falala ce da Allah ya bamu ba tare da mun biya kuɗi ba. Ina fata ana fahimta. Shi yasa Allah ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. A cikin suratul Muzammil. وافضلها ثلث الليل بعد نصفه ما في فلل الصلاه تنافله تدري شنو wanda akai ta a karshen dare abinda ake nufi wato as-sulusu alladhi yali an-nisf al-awwal dai bisa ukun dare idan ka raba dare kashi biyu to dai bisa ukun dare da yake kusa da wato kaskashin rabin dare na farko kamar ka ce karfe 3 uku da rabi karfe 4 ka fara, wannan shine mafi falala ka tashi ka fafata, don shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kuma annabi Dawud an ce yana sallar dare kuma yana azumin nafila, to shine lokacin da Dawud yake tashi. Wa salatul layli wan nahari masna masna, mala yace to yanzu ya ga maganar sallar dare to sai kuma ya dunkule maka maganar sallolin dare da na rana yaya ake yin su. Baya bibiyu ne shine masna masna, abin da ake nufi idan kai biyu kai sallama, in kai biyu kai sallama shine salatul layli masna masna. Hadisin Bukhari da Muslim, riwayar Abdullahi ibn Umar, a wata riwayar salatul layli wan nahari masna masna. Annabi yace a riwayar Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, riwayar Abdullahi ibn Umar, salatul layli wan nahari, sallar dare da rana. Kaga wancin yace salatul layli, wannan kuma yace salatul layli wan nahari, sallar dare da sallar rana. Mafi falalan nafila kai biyu kai sallama, kai biyu kai sallama. Ina fata ana fahimta. Kai biyu kai assalamu alaikum, kai biyu kai assalamu alaikum. Duk da mun yi bayani a baya cewa ya halatta ka hade guda hudu din nan, wannan mun tattauna da ku a baya, wannan ba laifi bane. Wa in tatawwa fi an-nahari bi 40 ka zuhuri ka jigo. Malam yace idan bawa yayi tadawwu'i yayi sallar nafila wato da rana kamar azhar ka zuhuri yayi ta kamar abinda ake nufi ya rakati cewa sai ne fasara ce rakati idan ya karo raka'a biyu yi sallama. Idan yayi wannan a wannan mazhaba ta Imam Ahmad, a wannan riwaya ta wannan littafin, bai yi laifi ba. Ina fatan kuna fahimta. Yawwa, to amma wasu malaman suka ce a makaruhi ne yin sallar nafila iri daya da sallar farilla, saboda wannan da yake ka zuhuri to ya za a bambance ta da azhar. Ya kamata a ce a hade ta, kar a yi zaman tahiyya kawai, a hade hudu. Dan kuma wannan shine zance mafi inganci, kawai ka jira hudun gaba daya zama daya, ba wai kai hudu ai kai biyu kai ka zaman tahiyya, kar kai sallama ka kara biyu kai sallama, wannan ya zama irin azhar. Duk da cewa in kai haka din tayi, saboda wasu daga cikin malaman masaba sun tabbatar da haka amma wasu suka ce wa huwa ila al-karahati aqrabu yin haka kai iri ɗaya da ta'azar yafi kusa da sallah makruhiya ba a so a kamanta ta da irin wato tafarin nan daka ka fita daga sabani sai ka hade guda kudin gabaki daya ko kuma kai wancan simfi da aka gaya maka biyu kai sallama wa akhiru salati wa ajru salati qa'idin ala nisfi ajri salati qa'imin mallan yace ladan sallar wanda yake yi a zaune to yana da rabin ladan mai yi a tsaye dan muku bayani satan da yauce kana da dama a sallan nafila wata rana in kai ra'ayi kai sallan nafilan ka a zaune kawai saboda me kace ra'ayi ne haka na ga dama amma fa wanda yayi a tsaye in ana bada dari kai zaka tashi da 50 ne amma kai kai duka zubar da 50 dinka kuma ba wanda zai ce kai bid'a ko yace ka saba wa Allah dan haka wanda iga dama zai yi sallah a zaune bismillah amma malamai suka ce mai uzuri shi kuma yana da cikakken sallah sa me yasa ita shari'a duk lokacin da mutum ya aikata wani abu saboda uzuri to ana ba shi cikakken ladansa ai ba ra'ayin sa bane larura ce ciwon baya ya kama shi yayin hadari wani ya buge shi da sanda ko kuma ya dauki wani kaya ko ya samu larura baya iya tsayawa sai ya ce dole ya sallah akan kujera sai yake na fulfillin sa a zaune me yasa yake a zaune yana sha'awar ma yayi a tsaye bai da hali da haka sai yake a zaune ladan su ɗaya da wanda yayi a tsaye ba ma wannan ba ma wani lokacin ibadar ma baka yi ta ba gaba ɗaya ba ana baka lada misali ya saba yana kiyamul layli sai mura ta kama shi likita ya bashi magani aka ce kai yau kurka fita hira kana yin isha'i ka sha ka kwanta saboda maganin mura yana sa bacci da kashe jiki shikenan sai ya sha yayi ta bacci karfe 3:30 da rabin da ya saba yana tashi ai ko farka bai ba ji yayi as-salatu khairun min an-nawmi ya tashi da bacin rai bai tashi ya salla ba kawai ya tawo masallaci yana jin haushin cewa bai yi kiyamul layli ba bacci ya dauke shi malamai suka ce Allah zai rubuta masa cikakken ladan sa kamar ya yi kiyamul layli suka ce kai har wanda ya saba yana zuwa yana ba mutane sadaka kullun yazo yana kawo sadaka kullun yazo yana kawo sadaka sai yau yazo bai da shi Allah cikin rahamarsa da jin kayin sa mala sai i rubuta maka ladan kamar kai sadaka yo me ne a wajen Allah di ba kawai zai zama ba kai ruwa zai yi ba zai rago ba ni ne dan adam muke da kike kai in bayar ba kai ba bazan bayar ba amma shi Allah ba haka yake ba ina fatan kuna fahimta da haka sunna tana da dadi kenan an bude da mana ka iya sallah a zaune ka iya sallah a yimi a tsaye kuma an samu annabi din yana yin sallah a zaune sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahyani yusalli salata al-layl wa huwa jalis sallar dare nan mai tsawo gaba dai an ga annabi wata yana yin ta zaune yace ajru salati al-qa'idi ala nisfi min ajri salati al-qa'id akwai lokaci kun ba komai ra'ayi kawai wallahi a gajiya kake ba ciwo ba mura ba zazzabi ba ciwon baya ba wani matsala kawai kai ra'ayi ne ba za ka tashi ba ko ma baka son ma a gane kana sallah sai kai zaman ka kawai kai kabbaraka kamar wuri da kike ashe sallah kake duniya halatta wato sannu salatu duha to an zo wata sallah ta nafila sai sallah walaha yana daga cikin annawafil mutlaqa nafila sake ba kaidi da shari'a ta ainihin wato ba da dama ai me yasa aka ce da ita salatu duha saboda ita lokacin ta gari ya waye manzo Allah yana yin sallah walaha manzo Allah yayi wasiya da ayi sallar walaha Abu Hurairah yace ausani khalili badadi na masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mini wasiya da in kula da abubuwa kamar haka yace bi salasati ayami min kulli sha manzo Allah ne zaunar da Abu Hurairah yace kaga ka kula da yin azumi uku duk wutan duniya ka zabi azumi guda uku kai malamai suka ce ko dai kai daya goman farko daya goman tsakiya daya goman ƙarshe wasu suka ce ko kuma jera guda uku kawai in wata ya shiga kai azumi uku a jere kai ka ci shan ruwanka a sauran ka shiga sunna ina fatan kuna fahimta sannan wanda yake azumin litinin da alamin shi kuma ya shanye wannan ma gaba ɗaya har da kai an gane wannan yace to annabi ya ce min Abu Hurairah kar ka kuskura gaban duniya ba ka wala in ji daya yace wal ubil witri qabla an-nawm annabi yace kai kokari ka rinka wutri kafin kai bacci lalle karka yi wasa da wuturi kafin bacci. Yace ya rusuna na uku fa, yace wa bi salati was salati duha, na hore ka na lazimci sallar walha. Abu Huraira ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisin Bukhari da hadisin Muslim. Kenan kaga sallar walha tana da asali, salatu ne mashru'a kuma ana so a yi ta. Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya bayani lokacin yin ta, yace salatul awabin hina tamidu shusal, sallolin masu komawa ga Allah. Waye mai komawa ga Allah? Duk mai sallar walha awwab ne, innahu awwab, kamar yadda Allah ya annabi ya ga annabi daga cikin annabawa, mai komawa ne ga Allah. Kenan duk mai sallar walha mutum ne mai yawan komawa ga Allah. Kuma lallai ita sallar walha, wato musamman malamai suka ce ta ta'akkadu fi haqqi man la yaqumul layla, gaskiya wanda yi sakaci baya sallar dare, to don Allah kada yi sakaci kuma walha ma baya yi. Baka yi dare ba kuma baka yi walha ba. Wanda kuma ya yi dare kuma ya kara da walha, wannan kam nurun ala nur kenan. Amma kada mutum ya bai yi dare ba kuma bai walha ba, ana so lallai wato a yi ta musamman sallar dare ba, don kada falala ta kuce masa. Sannan ita sallar walha ba lalle sai an yi ta kullum ba, ba lalle sai an yi ta kullum ba, sallah ce mutlaka mai yanci. An ruwaito manzo Allah kana yusalliha ba'd al-ayat wa yatrukuha, annabi yana yin sallar walha wani lokaci, wani lokaci kuma kawai sai ya kiye. Kina ya halatta kai fashi wata rana, to yaya adadin ta? Wa aqalluha raka'atani, mallai yace mafi karancin ha sallar walha raka'a biyu ne kawai. Kaga can mun ce wuturi mafi karancin sa raka'a daya, kana iya sallar dare wuturi raka'a daya tak ka tashi ka karance bakara gaba daya kurin kai rukui kai sallama. To amma ita sallar walha dole sai kai raka'a guda biyu, sannan wa aktsaruha samanin, mafi yawancin ta shine raka'a takwas. Wannan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan Ummu Hani yar gidan babban sa Abi Talib, yayi raka'a takwas wata rana, walhani kai ta irgawa, yayi biyu ya sallama, yayi biyu ya sallama, yayi biyu ya sallama, yayi biyu ya sallama, sai da ya sallama hudu. Ummu Hani ta ruwaito yace tace subhatud duha, haka riwaya ta zo cikin Bukhari da cikin Muslim, ce so lokacin ta wa waqtuha min khuruji waqtin nahi, tun daga fitan lokacin hana sallah. Menene lokacin hana sallah? An hana ayi nafila bayan asubahi ko? To yaushe hanin sallan nafilan bayan asubahi yake fito? To kenan sallar walha tana farawa daga fitowar rana, shine kuma aka shar'anta maka wata sallah sunanta salatu shuruq. Ku kula fa, akwai salatu duha wannan in rana ta fito ta dan fara zafi, akwai salatu shuruq. Shuruq ita kuma rana tana fitowa kawai da rana ta fito ka tashi raka'a, shine aka ce wanda yayi wannan Allah zai bashi da ladan aikin hajji da umra cikakku. Wanda ya zauna a masallaci yayi ta zikiri, karatun Qur'ani, salatin annabi, tuba, yana da agogo da ba, yanzu kaga wannan duk inda gidan agogon nan yana nuna yaushe rana take fitowa, yana yi kawai sai ka tashi raka'a, ka tashi da ladan umra ka daje. Mala duba dadin sunna mala. Malam dan bid'a bai more ba wallahi. Wallahi tallahi mala. Arahayo mala ka duba mun tafi aljanna mun ta shiga muna dawowa. Akan yan abubuwa waɗanda ba su yawa, to akwai salatu shuruq ita ma ana yin ta. Shi kuma na wasu bayin Allah ne yan zaman masallaci kuma ba a bar banza ba. Da haka wata ran kana neman aikin hajjinka da umrarka, sai ka zauna Allah baka da kuɗi baka da visa, suna ta hawa jirgi inda kuzan barka, buga kayan ka anguwarku. Wallahi haka annabi ya faɗa alayhi salatu wassalam, ina fatan kana fahimta. To sai wa sujudu tilawa, sujudar tilawa ana so in an yi karatun alqur'ani ayi sujudar tilawa. Wa yusallu lil qari wal mustami' duna sami', ya an sunnanta ga mai karatu da mai saurare, amma banda yayi wanda yazo wucewa. Kamar yanzu muna karatu a nan, sai aka karanta sujudar tilawa, shikenan wanda yake wucewa ba sai yayi ba. Amma wanda yake zaune a cikin ku yana ji, to sunna ne in nayi sujada shi ma yayi sujada, idan liman kana bin sa yayi, to fa ba za ka yi taurin kai ka ce ni ba zan yi ba, a'a zaka yi amma kuma duk son ka da sunna kuma illiman ya karanta ayat sujada bai yi ba dole zaka hakura sannan kuma ba dole bane yin ta ita ma ana iya barin ta wata ran sai na Umar ranar juma'a yana kan munbari yana ta wa'azi ya jawo aya mai sujada sabayyu suka tafi sai ya kafe ya kiye yace inga wanda zai aka ce ya aka yace na yi ne dan nuna muku ba dole bane wala duba sunna wala ya ka gani wala ba dole bane daka wanda yake karatun qur'ani in ya ga dama in ya zo sujada yayi me ake karanta sujada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan shine ko kuma ma mutum ya kafa sujada kawai yayi sujada ko yayi shiru ma dai yayi sujada wa in lam yasjud lil qari lam yasjud amma fa idan mai karatun qur'anin bai sujada ba to kai fa ba za ka yi ba duk kwadayinka wani a gefen ka yana zuba tilawa sai yayi karatu yayi to kai amma in yazo kai yunkura zaka tafi ya iya cewa kai wa ya saka ni ne direban ban yi ba haka kawai ka tsaya a mota direba bai tsaya maka dirko ai ka kakkare ka lalace ina fata ana fahimta to shine yace wa sujudu tilawati salatun malamai sun yi sabani shin sujudu tilawa din nan sallah ce tunda kun ga an ce ai mata sujada kenan wasu malamai kaulin awwal sun ce sujudu tilawa kamar sallah ce lalle sallah ne tana da kabbara har ma sallama ma tana da shi to suka ce tunda ku sallah ce to kenan sai da alwala za a yi wanda yake sallah ce kenan mai karatun qur'ani idan bai da alwala ba zai yi sujudu tilawa ba dan ko ya dauki ra'ayin cewa sallah ce ana yin sallah ba alwala a'a kenan automatically in kana sallah a wannan kauli sab afwan idan kana karatun qur'ani kana tilawa in baka da alwala ba za ka yi sujudu tilawa ba ne annaha salatun ina fata ana fahimta dole ya zama yana da tsarki sannan kuma suka ce dole su tafi al'awar kenan wanda yake karatu tsirara ya zo gurin sujjada zai bai zai ba in ya dauki ra'ayin cewa sallah ce saboda ba a sallah tsirara sannan kuma dole sai an fuskanci alƙibla tunda ba a sallah ba a fuskanci alƙibla ba to tunda ka yadda ita sallah ne wannan implication din yadda cewa sujudu tilawa sallah ce kenan sai ka kalli alƙibla sai kana da alwala sai kana da tsarki sai kuma kana da sutura ina fata ana fahimta amma idan ba kalli alƙibla ba ba za ka yi ba ko kuma in kana kallon kudu ne ka zo za ka yi sujudu tilawa sai ka juya sai ka yi sujada li'annaha salatun to amma duk wanda yace kuma ba sallah bane duk wannan hukunce ba su safe shi ba zai iya yin ta ba alwala ko da ko yana karatun qur'ani yana tusa ne yazo daidai sujudu tilawa zai yi li'annaha inda hulaitu sara ba sallah bace kuma ko bai ga gabar ba zai iya yin ta kuma ko bai da tsarki zai iya yin ta ko bai da riga zai iya yin ta ko yana kan gado zai iya yin ta ko yana kan mota zai iya yin ta saboda shi a mazhabansa a fahimtar sa ba sallah bace ina fatan kuna fahimta wannan kuma daman amfanin fiqhu kenan su dan bude da su baka ra'ayi mai sauki da ra'ayi mai dan tsauri kenan ba ibada ce mustaqilla ba fala yushtaratu lahu ma yushtaratu lis salah ba shartan ta mata abinda aka shirin sallah ba to sujudu tilawan nan a cikin alqur'ani kayyadaddun wurare ne malam yace wa huwa 14 sujada fil hajji minha iznatani sujada ce guda 14 Allah yake so ayi in an karanta qur'ani sau daya a cikin suratul hajji akwai wuri guda biyu in kun koma gida sai ku duba saboda babu lokaci da zamu ambaci ayoyi amma malamai sun ambata sun ce akwai a cikin suratul a'raf akwai a cikin suratul ra'd akwai a cikin suratul nahl akwai cikin suratul isra'i akwai cikin suratul maryam da suratul hajj da na fada wuri guda biyu a farkon suratul hajj da kuma ƙarshen suratul hajj suratul furqan ma akwai sujjada suratul naml ma nahl akwai naml ma akwai sannan alif lam mim tanzilus sajada suratul sajada ita kan suratul sajada ma ake ce mata akwai sujjada a cikin fusilat akwai sujjada a cikin wan najmi idza hawa ita ma akwai sujjada suratul inshiqaqi idza sama'un shaqqat ita ma akwai sujjada suratul alaqi akwai sujjada ikra kenan ita ma akwai sujjada wannan sune wurare guda 14 da shari'a tace ayyin ayita ya ake yin ta wa yukabbiru idza sajada wa idza rafa kana cikin sallah sai ka zo karanta ka karanta ayat sujada sai ka ce Allahu akbar amma fa kabbara ba ta rukuni bane ka fahimci ni Allahu akbar sai kai sujada sannan in suka bi ka in ka zo dagowa sai ka ce Allahu akbar sai kuma ka dora karatu ba fatiha zaka koma ba kenan tana da kabbara a tafiya kabbara a me a dawo wasu ka ce sallamarta ita ce kabbara ta biyu kabbara haramarta farata sallamarta kabbara ba assalamu alaikum zaka ce mata ba da kai kabbara ta biyu kai tahlilu hakika ina fata ana fahimta yawa to amma ga kauli ne malamai suka ce mustahabbi ne idan mutum yana cikin sallah yana cikin tsakiyar karatun sallah don saboda kada ya rikitar da wani musamman liman kada yayi kabbara idan yana zai yi sujjadar tilawa me yasa mamun da yake waje mamun da yake nesa bai haddace qur'ani ba bai san hukuncin sujudu tilawa shi zai dauka ruku'i to ya zai yana zuwa kan ayar sujjada kawai ya buga goshin sa a kasa to amma yaya za a yi wajen tasowa aka ce wai kabiru lil qiyam in yazo zai miƙe yayi kabbara a miƙewa zai amma a tafiya kai a miƙewa zai to ta yaya in ya miƙe yayi kabbara in na mamu suka sun kafa aka ce ai za su ji ana karatu ai ya ji ana karatu ko kuma ya ga na gefen sa bai daga bai sun kuya ba to wannan shine musamman ga limamai a kula da wannan in mutum yayi haka to ya kyauta in kuma yayi kabbara ma dai yayi amma dai kar yayi shi yafi haka suka ce al-mukhtar kenan cikin maganganun wato malamai amma sauran ruku'i da dakowa da sunkuyawa na sallah wannan akwai wato shari'a kai malam yace wa yajlisu wa yusallimu wa la yatashahhadu kaji malami ya dawo masa zaka yi mata zama ita me ha sujudu salawa sannan zaka yi mata sallama yana a wannan kaulin ka zauna in kai Allahu akbar kai ruku'i ka dago sai ka zauna sai ka buga sallama to rikicin da za a yi da mai littafin nan shine daga lokaci yaya za a yi mai sujudu tilawa yayi sujjada a sallah yayi kabbara yayi mata zama kuma ya sallama ta yaya ya kamata su ba mu amsa akan wannan an gane to yanzu ne mu za mu tafi akan abulguje saboda shi lokaci ba za fa ai sallaman nan ba don za ta bada matsala kwarai kuwa kana yi to idan araka ta farko ne fa kai sujudu tilawa kaga ba za ka yi bikin wala ya tashahadu bai zai yi tahiyya ba sannan a ƙarshe malam ya ce ba a so liman ya karanta sujudu tilawa a sallar sirri wa sujudu rubiha da yin sujada kamar azhar kamar al'asr kada wani liman saboda takawa da tsoron Allah kawai ya dawo aya mai sujada mu ga kawai ya wuce yau ya tafi kada yayi saboda zai rikitar saboda akwai rikitar wa yalzamu al-ma'mum mutaba'atuhu fi ghayriha mamu za su iya masa mutaba'a ba a wannan ba amma anan in suka ƙi bin sa ba su yi laifi ba wa yusabu sujudu shukri inna tadaddudin ni'ami an so a yi wa Allah godiya in ni'ima ta same ka an baka kujerar makka an baka matar aure an baka mota an baka jari wani alheri ya same ka matar ka ta haihu albarka ta samu take kawai ka buga kanka a ƙasa in nace ka buga ba fa ka bugan nake nufi ba yawwa kar wani ya fi wato yanzu mala ashe bugawa ake yi ina da mun ka dosa na kanka a ƙasa kai sujada at-tilawa wan difa'in niqami lokacin da bala'i ya kauce gare ka sun yi nufin ka da sharri da bala'i sai Allah ya kautar an ce zaka fadi jarraba kana tsammanin kari ba kuma ce karkace sai aka ga kai fasin buga sujada ina fata ana fahimta wa tabdulu bihi salatu ghayri jahilin wa nasin mun yi bayani a sallah tana baci wanda yayi sujudu shukuri da gangan a cikin sallah ba wanda ya manta ba ko kuma jahili kenan ba a yin sujudu shukuri a cikin sallah farilla kamar kana cikin sallah ta farilla kawai sai wani yana cewa wallahi mata alaji audu sahib a ina asibitin murtala malam da an dauke tsammani alaji audu kuma yana sallah wai sai ya wuce ya je sujuda sallar ka ta baci ba a sujudu shukuri a cikin sallah sai ka bari in ka'idar sai ka me amma in alaji audu bai sani ba jahili ne ko kuma ya manta murna ta dauke shi to sallarsa bata baci ba wa waqatu nahi khamsa to sai lokacin da aka hana yin sallah guda biyar shine sati da wuce sati mai zuwa insha Allah anan za mu dora lokutan da aka hana ayi salloli na waɗannan nafilfili abinda muka faɗa dai dai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah lokaci ya kure babu amsa tambayoyi